a yanzu haka dai ɗaruruwan mutane ne suka tsere daga garin Shadaɗi ta yankin ƙaramar hukumar Mariga a cikin jihar Niger, Najeriya, bayan da 'yan bindiga suka auka wa garin na Shadaɗi. Mazauna garin dai sun ce maharin sun yi ta bin gida-gida suna cin zarafin jama'a tare ma da kisan mutane, kamar yadda wani mazaunin garin da ya nemi a sake sunansa ya yi ƙarin bayani.
Suka zo suka iso Shadaɗi misalin ƙarfe 7 na safe, tun daga ƙarfe 7 na safe suna nan sai da suka wuce awa 8 ajiya a suka wuce awa 8 sun shi masu kuɗi. Akwai ma musamman wani yaro da ke da POS wurin 3 million suka sa a hannun shi, suka bi gida gida yanzu a takaitan takaitawa ita Shadaɗi karkata ta watsi gida gida, suke bi ido da ido suna ta halbi halbi, sun kashe wajen mutum 10, sun wuce da mutane adadi babban ma ya gane adadin abin da suka wuce, sun kai daga nan zuwa gobe idan ko muka samu cikakken bayani na cewa wanda ba a gani ba.
Haka zalika waɗannan mahara sun shiga garin Kwimo duka a cikin yankin ƙaramar hukumar ta Mariga, inda suka ƙona ƙaramin ofishin 'yan sanda na garin tare da hallaka mutum guda, kamar yadda wani mazaunin garin wanda ya tsallake rijiya da baya ya yi ƙarin bayani.
Da suka je suka koro shanun mutane sai suka dawo ta nan Kwimo, shine sai suka sake shiga cikin gari suka kona police station ɗin, ta an ce ma mutane duk dai wani mai makin ko wani abu suka kama bi gida gida. To cikin albe-alben nan suka albi wani kafinta da ake ce ma Papa, shi sun kashe shi nan take.
Yanzu wani hali garin na Kwimo yake?
A'a, halin da garin Kwimo yake dai ban mata da kananan yara babu, kusan kashi 99 duka kai duka an kwace. Ni nan da nake magana da kai ina da mata kudu da iyali na gaba ɗayan su za su kula cikin garin Kwantagora.
To har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai ƙoƙarin samun wani ƙarin bayani daga rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen haɗa kai da jami'an tsaro akan shawo kan wannan matsala ta ta'addanci, inji gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello.
Ana tattauna akan yadda za a yi a magance wannan abu, su mutanen kuma da suke wanga mugun hali, muna watan Ramadan, muna addu'a in Allah ya taimake su, Allah ya shirye su saboda a samu zaman lafiya. Wannan hali da ake ciki talaka na wahala, mutane ba su gonakin su, mutane sun bar ƙauyukansu, amma dai doka doka ne, kuma na tabbata su jami'an tsaro duk abin da ya dace su yi ban da shakku za su yi shi.
A halin da ake ciki dai ɗaruruwan mutanen garuruwan Shadaɗin da Kwimo suna ci gaba da gudun hijira a wasu garuruwa makwabta irin su Kwantagora da sauransu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.